My dogs.
Him.
Four. Two. And all the wow. Combe. Aye.
So.
Yeah. Hanamu. In darabamu. Me talbun malam. Hanjil ligidi.
Okay. Kuzo muchi kar ahanamu indarabamu. Okay. Kuzo muchi kar ahanamu indarabamu. Me charbum mala handil gidi nanta mazizi. Canja duk abin da suka gina a baya duk muguntar ko mama menene sai mu rushe shi sun kisa taimaka wanda ke kasa da su saboda suna tsoron a zo a wuce su kai ai sai mun wuce and check bow on the next to blow. The last time I checked you had the next to unblow. Speak louder, bro, your voice is so low. I respect you a lot. Stay in your lane, I'ma stay in my lane. The market is big, everybody catch up. Rap.
Hey, kusane, kuware, mamun shuko, sabache. Dijin namu ne, kidan namu ne, bakin namu ne. Mune nang, mu muka zo muka chanchanta. Mune, mun chanza su, mun zo mu juya masu baliki. Juyi, mun juya su.
Thank you.